baya addu'a ce ke aiki laya ta zama ƙarya sanadarin soyayya baya haɗuwa da kanwa idan da so ba fashi dole ki hau baya ta fata rawa take rawa take mutuna waya kike har suci ya zanje sanye Didn't know.